أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بين هكا إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci na wannan rana mai albarka ranar Lahadi inda muke ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na wallafar babban malamin hadisi al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ta'ala ya ji kanshi darhama yau kuma ita ce ranar Lahadi wadda ta yi daidai da 2 ga watan Safar miladiya aiho eh hijriya ta hijiran ma'aikin tsira sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shine daidai da 27 ga watan Yuniyu ko kuma jiye miladiya aiho Isa danna na Maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan markazi mai albarka markazul Imam al-Bukhari littahfiz al-Qur'an wa dirasat al-Islamiyya dan ci gaba da karatun wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora gam da katar fadin daidai kurakurai da tuba-tubai muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare su wannan kuma shine darasin mu na 5 a cikin jeren giyan karatuttuka wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah ta'ala duk abin da zai zama musiba ko sharri ga wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ta'ala ka mana magane shi ƴan uwa Falastinawa Allah ta'ala ka kawo musu mafita akwai ƴan uwa da yawa dake baran addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alheri
ga wannan ƙasa ta mu ta Niger
ƴan uwa masu albarka kamar yadda muka sani ƙasar mu tana buƙatar addu'a babu shakka wajibin mu ne mu yi kokari mu sa kasan mu a cikin addu'a a satin da ya gabata mun tsaya gab da fara babu izalatin najasati wa bayaniha babin da zai karantar da mu izalatun najasati wa bayaniha gudda najasa da bayanin gudda najasa izalatun najasati wa bayaniha qala al muallif rahimahullahu ta'ala عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن كربو دقا أنس بن مالك الله يكارى مسير دا أنس سننن سهابيني ميهد ما قال النبي سئل صلى الله عليه وسلم Anas yayi hidima a gidan Annabi tarjuma shi ta gabata a hadisai da suka gabata Anas dan Malik yake cewa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam anil khamri game da sha'anin giya ai ba'da tahrimiha bayan an haramta giya tuttakhadhu khallan shin ana iya dokar ta wani lemu ko kuma wani kunu domin al-khallu bi fathi al-kha'i wa tashdid al-lam shine al-hamidu min al-asiri aw al-khamri ay hal yajuzu ja'al al-khamri khallan am la shin ya halitta mutun ya maida giya ta zama wani lemu ko kuma ta zama wani kunu wanda zai iya sha bayan an haramta giya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la a ba ai sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana amfani da giya kowane irin canza kala da za a yi mata wannan kuma misalin hadisin Abu Talha ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa innaha lamma hurimat al-khamr lokacin da aka haramta giya sa'ala abu talha annabiy sallallahu alaihi wasallam an al-khamr indahu li aitamin abu talha yana da wasu marayu da aka mutu aka bar mai kuma baban su bai bar komai ba na gado sai giya sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam shin yana iya doka ta tazan wani lemu ko kunu ya saida domin a samu a yi ma yara wani abun gado فأمره بإراقتها سي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر شيء ده يزبر ده إتا كما يريزو أتكين حديث أبو داود ده الترمذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهنا ونن ونن شيني أبو نما لم يسكا تفي أكنشي تواجيا حرام شي إتجيا أقوى ما سؤال بركة أبو نما أكنه ده الخمر شيني كلما خامر العقل duk abun da ya canza ko ya sitirce hankalin mutum yasa dan adam baya ganin wani abu ko kuma zai shiga cikin wani yanayi ya fita daga yanayin da ya saba to shi ake cewa al-khamru da haka annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa kullu muskirin khamrun dukkan abun da ke sa maye giya ne wa kullu muskirin haramun kuma dukkan maye haramun ne wannan hadisi النبي صلى الله عليه وسلم أتكنسا يا بينا منا يد جيا تكي دا تاسيري ورين شغاري قدام قوة قا مسلمي إسا ما لما يسوك تي ونن حديث يني منا بيان النجسة لي أتكن أبا بي قدا أكو أبو نفركو نجسة ود تكي العينية كمر نجسة كري كوكما ألدي كوكما باين غري كو أبو ندي كما دا هكا abu na biyu akwai najasa al-hukumiyya kamar yadda wasu malamai na fiqh ke cewa an-najasatu tanqasimu ila qismaini an-najasa al-ayniyya wan-najasa al-hukumiyya najasa ta rabu gida biyu najasa ta asalin bagire kamar ainin abun wanda aka ce najasa ne kamar kare kamar aladai kamar bayan gari kamar bawali kamar abun da ya kama da haka da najasa hukumiyya najasa ta hukunci kamar najasar dake zawwa ga tufafin mutum da abun da ya kama da haka to wannan babe zai muna bayanin hakan da kuma yadda ake gudda wannan najasar kamar da Allah ta'ala ya bayyana wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun sabkar daga sama ruwa masu tsalkakassuwa wannan hadisi na Anas dan Malik ya bayyana muna haramcin giya kamar yadda yazo a cikin alqur'ani Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ta'ala ce lalle giya da chacha da al ansab ababin da laraba ke kahewa da al azlam wasu yan kibau da larabawa ke yi duka rijsun kazanta ce min amali shaytan daga aikin shedan da aka fajtani buhu ku nisanci wannan la'allakum tuflihuna dan ku samu rabauta inma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir abunda shedan yake so shine ya aukar da kiyayya da adawa a tsakanin ku a cikin sha'anin giya da chacha domin lokacin da mutun ya sha giya zai iya bace wani ya bace wani ko kuma ya sha giya ya zo da mota ya bige mahaifin wani to kaga yanzu wanda ya take uban wani lokacin da ya sha giya har babanka ya mutu sanadiya wancan ya bige shi da mota kaga har abada ba za ka taba jin kana son shi ba kiyayya za ta shiga a tsakanin ku wal maisir da chacha ka tara kudin ka sai aka yi chacha aka cika kaga ba za ka yarda ba kiyayya za ta shiga shine Allah ta'ala ya ce wa yasuddukum an zikrillah shedan kuma ya kange ku da ambaton Allah ya hana ku kuje ku ambaci Allah ta'ala lokacin da mutun ke shan giya sai kaga baka iske shi wurin ambaton Allah ko kuma lokacin da mutun ke chacha zaka iske shi baka iske shi wurin ambaton Allah an zikrillahi wa anis sala kuma ya hana ku yin sallah fa hal antum muntahun shin za ku hanu masu imani suka ce tabbas mun hanu wannan hadisin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shi akwai masaloli guda haka masala ta farko haramcin giya da dalilin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ijma'in malamai giya haramun ce a cikin alqur'ani giya haramun ce a cikin hadisai ingatattu giya haramun ce da ijma'in malaman duniya dan haka duk wanda ya halitta giya yace giya ta halitta to malamai suka ce yayi ridda daga addinin musulunci ana neman ya tuba fa in taba to alhamdulillah wa illa qutila in ya tuba to alhamdulillah in bai tuba sai a kashe shi amma wanda ke shan giya ba tare da ya halitta ya ce ta halitta ba kuma ya kudurta cewa wannan giya haramun ce sai dai yana shan ta ne dan sha'awa ko kuma dan tunkudawa da shedan ke mai to wannan malamai ba su kafirta shi sai dai ana lisafa shi a cikin fasikai domin ya aikata kabira ne babban laifi daga cikin manyan zunubai za a yi mai haddi haddin bulala 40 kamar yadda ya bijiro a cikin sahih muslim ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda ya bijiro cewa yayi ma mashayin giya bulala 40 sai yace jalada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة كون ياي بلالة 40 جمشا ينجيا كون ياي بلالة 40 شيكم عمر ياي بلالة 80 كم دك سنتي وهذا أحب إلي يعني 40 ليش أماني أبندي في سويوا قريم إني بلالة 40 شيء في سويوا قريم أنا حديث إمام مسلم في تدشي an tambaye shi dan me yasa ake wanda ya sha giya bulala yace alaysa idha shariba hadiya wa idha hadi yaftara shin idan ya sha giya ba yana maye ba yayi surutu yayi maganganu wanda bai ma san ta inda suke fitowa wanda ba su da kan gado idan kuma yana maganganu wanda ba su da kan gado zai iya ma wani kiran ƙarya yace yayi kaza bai yi ba to shi kuma in mutum yake kiran ƙarya ya mai kazafi to za a mai bulala 80 ne to wannan shike nuna cewa giya haramun ce da nassin ayoyi idan muka ce al-khamru ma khamara al-aql giya ita ce duk abunda ya ruhe hankalin mutum ko kuma duk abunda yasa mutum maye a hadithin da annabi ya ce kullu muskirin khamrun dun maye giya ne to anan akwai ababe da yawa da ke iya shigowa a ciki da haka kafin mu yi ilhaqin wasu ababe to ya wajaba mu jawo hankalin mutane game da jin tsoron Allah dan uwa mai albarka wajibi ne ka ji tsoron Allah kasancewa Allah ta'ala ya halicce mu ne ba dan komai ba sai dan dai mu bauta masa shi kuma shedan yana nan yana iya kokarin sa ba dare ba rana sai ya hana mu mubauta ma Allah yadda ya kamata yana nan yana kawata muna ababen sha'awa na yau da kullum yana nan yana kawata muna ababen da yake haramun ne domin ya nuna muna halaccin su canza mu abu sanfaye ko kuma canza mu abu suna baya doke shi daga hukuncin shi yanzu lokacin da mutun ke zina sai yace a abu ta ce yake ko kuma a soyayya ce yake to wannan sunan da ya canza yana canza mai hukunci cewa haramun ne ba zai canza mai suna ba ba zai canza mai hukunci ba to haka kuma lokacin da mutun yake shaye shaye wani abu da kake sha sai ka canza mai suna ka ce a munashitat ne ababen da ke sa ma ni sha'i ne wannan sunan ba zai canza hukuncin abun ba wajibin mu ne mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi wa kanmu adalci idan muka ga abu mu yi kokari mu tambayi malamai na Allah a cikin wannan abun wai malami ne ne hukuncin kaza ka tambayi malami na Allah ba malami bai sirran shi ba yanzu akwai ababe da yawa da suka shigo a wannan zamani kamar irin daga wiwi yanzu mutunan da ke shan daga sai daga ba ta sa shi maye sai ya ce daga halalce bai sai ya ce halalci ba ko da ba ta sa shi maye haramun ci domin asalin ta tana sa maye to yanzu saboda shi ya saba sha sai ba ta sa shi maye sai ce a ta halitta a wannan bai halitta ba haka mutunan da ke shan giya sai giya ba ta sa shi maye in ya sha giya ba ta sa shi maye kamar yanzu in ya sha kwaf guda na giya bai maye amma in ya sha kwaf hudu biyar sai ya yi maye to sai ya ce wannan kwaf guda ba haramun bane a shi ma haramun isa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita giya da kadan ninta da yawanta duka haramun ne in ka sha kadan in ka sha da yawa duka haramun ci to haka kuma shaƙe akwai wani abu da mutane ke yi mai suna shaƙe sai mutun ya shaka in ya shaka ya anne baka garrama ya anne surutu shi wannan haramun ne jama'a domin babu shakka yana ruhi hankalin mutun yana fita daga yadda mutun ya saba dabi'a shi yana sa yana fita daga gareta in ka tahi gaba ka kamo kurkura wannan abu da ya shigo wannan zamani mutun ya kurkura ya kurkura ya zubda shikenan idan ya kurkura sai ya samu nishadi to wannan shi ma haramun ne jama'a domin ko babu komai wannan kurkura ta raba mutane da yawa da Allah da yawa mutane ta raba su da Allah wani yana ganin cewa wannan kurkura tana kare shi daga kandun baka akwai wani yake ce min wallahi malam mu dai an samu cikin wannan kurkura ne saboda an ce muna tana kare mu daga kandu daga yan hasada yace kaga wannan ya raba mutum da tauhidi babu shakka yawan addu'o'i na safe da na maraice suke kare mutum da izinin Allah ta'ala ba wani kurkura ba kurkurar da babu aya cikin ta babu hadisi wurin hada ta wani ne da Allah ma kafiri zai zo ya hada ta da sundu ko kuma abin da ya kama da haka wani shi kuma da damsul basira ya same shi sai ya ce min ai in kana son ka gano fa'idar kurkura ka gado min mai aljannu yanzu in tawarke babu aya babu hadisi in ji kaji mahaukaci yanzu kai musulmi har ya yarda cewa akwai abun da zai sa mutun ya warke ba tare da an karanta mai Qur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba da haka yan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah kada shedan ya kada mu da gangunma mu ji kanmu cikin halaka ba tare da mun sani ba kuma wannan kurkura babu shakka da yawa idan mutun ya fara shanta ba zai iya bari ba wani yake ce min malam yanzu an samu cikin ta amma mu ba mu iya daidai da ini guda bai iyawa bai iya ini guda bai kurkura ba Allah ya kare mu Allah ya dace da mu to wannan hadisi yana bayyana mana wajibi ne idan mutun ya ji an ce ga ababen da suke haramun to ya lalata ya zubar da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai shan giya ya la'anci mai doko giya ya la'anci mai matsata da mai bada abun matsawa da wanda yayi da kwanta da wanda aka doko mai giyar za a kamai da mai saida ta da mai sayo ta duka wayannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka a hadithin al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah Allah ya kara musu yarda da haka ƴan uwa wannan hadisi yana tsoratar da mu yana bayyana muna haramci kuma giya ba ta da tsalki ba tsalki bace ya wajaba mutun yayi kokari ya fitar da ita daga cikin ababen da ke sa mutun ya shiga nishadi wasu malamai sun ce giya ba najisa bace sai dai haramun ce kuma ana yi ma wanda ya sha giya haddi bal in yace ya ta halitta giya sai a kashe shi haddi suna cewa ba najisa bane domin ba lazimi bane duk abin da yake haramu ya zama najisa amma abin da yake al'aksu shine sahih domin duk abin da najasa talizimta min lazimin najasa at-tahrim yana daga cikin abin da haramci ke lazimta ya zama najasa dan haka duk najasa haramun ne da ijma'in malamai amma ba duk haramun bane yake najasa sai da dalili wannan kuma wata huska ce wanda malamai ke gani sai dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa giya najasa ce saboda abin da ya gabata na hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda wa anhu an karbo daga Anas Allah ya kara masa yarda qala lamma kana yawmu khaybar lokacin da aka yi yakin khaybar amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabin tsira sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ya umurci aba talha ta baban talha fanada yayi kira yace inna allaha wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil humur al ahliya alla da manzansa suna ta haninku game da cin naman jakin gida fa innaha rijsun lalle naman jakin gida najasa ne al khaybar ismu hisnin min husunil yahud wani ganuwa ce daga cikin ganuwar yahudawa wayanda suke hagu ga madina a cikin wurin akwai gonaki na dabino kuma har yanzu sunan akwai shi Khaibar, ana fadin ta ga wani gari wanda yake sananne a yanzu, suna Khaibar, tana cikin da'ira ta dawa'ira na hukuma Saudiya a cikin yankin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yakin Khaibar bayan sulhul Hudaybiyya. Mutanen wannan wurin duka Yahudawa ne, sun hadu domin su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma su yi kiyayya ga Annabi. Annabi sai ya kewaye su, ya musu ambargo. Allah ta'ala ya bada damar aka ci wannan yanki da yaki a hannun Ali ibn Abi Talib, bayan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tuta, lokacin da ya ce unfuz ala rislika. A wannan lokaci ne aka samu aka ci Khaibar da yaki. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama, Abu Talha yake cewa al-Ansari, Annabi ya umurce shi. Shi kuma Abu Talha sunan shi Zaid ibn Sahal, sahabi ne wanda yake mai girman daraja, mijin Ummu Sulaim ne, mamar Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda. Anas mai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama hidima, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar Khaibar ya umurce ni, yace in daga sautina in yi sanarwa ita ce inna Allah wa rasulahu, lalle Allah da manzansa, yanhayanikum, suna ta haninku, an luhumil humri al ahliya, game da cin naman jikin gida. Al ahliya ita ce al alifa, wadda aka saba, khilaf al wahshiya, sabanin dabbar daji, jakin daji kenan, amma nagari an haramta ce shi. Fa innaha rijsun, domin ita najasa ce. Wannan hadisin a cikin shi akwai masaloli. Masala ta farko, haramcin cin naman jikin gida, wannan kuma zai zama ijma'i tsakanin malamai, sai abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, wanda akwai taraddudi tsakanin haramci da halacci. Amma jumhurin malamai sun fahimci cewa wannan naman jikki haramun ne. Kuma wannan hadisi al-Imam al-Hafiz ya ambato shi ne a cikin wannan babe, dan ya nuna mana naman jaki najasa ne, domin ya ce fa innaha rijsun, domin shi najasa ne. War rijsu ma'anahu an-najis, jakin gida najasa ne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Dan haka sai malamai suka ce to kingin abunda jaki yace shi ma ya zama najasa, miyon jaki shi ma ya zama najasa, kashin shi ya zama najasa da bawalinsa. Wannan shi ne ash-shahidu min al-hadith, kamar yadda malamai suka ambata. Da haka idan bawalin jaki ya tabi tufafin mutum, to kafin ya yi sallah wajibi ne ya wanke, ya wajaba ya gudda wannan najasa. Haka idan ta sha ruwa ta raga, to shi ma najasa ne, sai ya zuba wannan ruwan, domin tsakani ya wunshi abinda miyon shi da ruwa, dole inda mutum yana shan ruwa ko kuma in dabba tana shan ruwa, zaka ga miyon ta yana zuba a ciki, to wannan miyon yana haduwa da ruwa, sai ya zama najasa. Wannan shine abinda hadisi yake karantar da mu. Hadisi na gaba, wa an Amr ibn Kharija, an karbo daga Amr dan Kharija, Allah ya kara masa yarda. Amr dan Kharija yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, halifi ne ga Abu Sufyan, wasu suka ce Ash'ari ne, wasu suka ce Al-Asadi, wa qila Ansari, wasu suka ce mutumin Madina ne, wa qila Jamhi, wal awwalu ashharu, Al-Asadi shi yafi shahara, ya zauna garin Sham, ya fita har ya rayu a garin Basra, hadisan shi sun shahara a can wurin mutanen Basra. Amru dan Kharija yace qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina, annabi tsira sallallahu alaihi wasallam yayi muna khutba a Mina, wa huwa ala rahilatihi, yana bisa kan taguwar shi, wa lu'abuha, miyanta, yasilu ala katafi, yana zuba a kafadata, miyan wannan dabba yana zuba bisa kafadata. Wannan hadithin yana karantar da mu cewa miyon dabba wadda ake cin naman ta ba najasa bane, domin gashi nan ya ce wa lu'abuha yasilu ala katafi, wa hadha huwa al-mahall, shi ne mahallu shahid a cikin hadisi. a cikin hadisi yana nuna dalili akan tsalkin raqumi domin raqumar annabi sallallahu alaihi wasallam biyanta ne yake zubo ma amru bin kharija annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga hakan kuma bai umurce shi da ya wanke wannan ba wannan kenan sai ya nuna cewa tsalki ya tabbata ga yawu na wannan raquma kamar yadda ya bayyana da duk abin da ake cin naman shi malaman fiqh suke cewa duk abin da ake cin naman shi jakki ko raqumi ko saluwa ko akuya ko tunkiya to mai tsalki ne kingin sa tsalki garei miyon sa yana da tsalki bawalin sa da kanjilon sa kamar yadda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithin da al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi sai ya nuna tsalkinta a hadithin bukhari an nuna wa an yashrabu min abwaliha ana sha daga bawalin raquma bawalin taguwa idan mutum baya da lafiya aka akwai rashin lafiya da in mutum bai da yana iya shan nonon taguwa ko ya sha hitsarin raquma ngane to da haramun ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a sha da najasa ne da ya hana a sha amma da yake ba najasa bane annabi bai hana ba wannan shine dalilin da yasa al-imam al-hafiz ibn hajar ya fitar da wannan hadisin a cikin wannan babi wa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda aisha ita ce siddiqa bintu siddiq mai gaskiya diyan mai gaskiya babanta shine abubakar as-siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a watan shawwal kafin hijira da shekara biyu yayi bina'i da ita a kai ga watan shawwal a shekara ta 1 ga hijira tana da shekara 9 a aisha ghaniyatun anit ta'rif ba sai an sai ana ga ya mutum wace ce aisha bintu abubakar as-siddiq ba tayi wafati 17 ga watan ramadan shekara ta 57 wasu ka ce 58 Abu Huraira shi ya mata sallah aka turbude ta a wani wuri da ake cewa Baqi'a Allah ya yarda da ita ya hada mu da su wayannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam qalat tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yaghsilul maniyya yana wanke mani al mani bi kasril mimi wa bit tanwin mani mani mawdi'un ma'ruf an gane qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanke almaniya yana wanke mani wancan na mina shine wanda muka huce hadisin da ya gabata yana wanke mani summa yakhruju ila as-salati sai ya fita wurin sallah fi dhalika thawbi da wannan tufafi wa ana anzuru ila athar al-ghusl ni ina kallo zuwa ga alamun al-ghusl wanki wanda annabi yayi ina ganin kohon ruwa wanda annabi ya wanke to kaga wannan yana nuna mana mi cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mutun ne abunda ke sabon dan adam yana samuwar shi sai dai baya daga cikin ladabi ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallama a jingina masa abunda bai jingina ma kanshi ba ko a fada mishi munanan maganganu ko kazamin kalmomi wanda zaka ga da yawa daga cikin wasu sai suna fassara annabi da kansu sai ya ga cewa to in an jingi ko ni an ka jingina ma kaza to kai waye ce ma kai waye kai dan ma an jingina ma wani abu shi annabi sallallahu alaihi wasallama shike jingina ma kanshi wani abu yace nayi kaza ko kuma sahabban shi su ce sun ga annabi yayi kaza ko kuma matan shi su ce annabi yayi kaza gaban su sallallahu alaihi wasallam wali muslimin an karbo daga al-imam muslim aisha tace laqad kuntu afrukuhu haqiqa na kasance ina mummuke shi hatta yuzhibil athar hatta yadhhab al athar sai wannan alamomin da gurabun sun tafiye su min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga tufafin annabi farkan kankarewa ina mummuke shi fa yusalli fihi sai annabi ya salla da wannan tufafi nasa wa fi lafzillah alafazina lima muslim laqad kuntu ahukkuhu yabisan na kasance ina karkare shi yana danye yabis shine wanda abun da ya bushe hala kaunihi yabisan yana danyen shi afwan ina kankare shi yana danyen shi bi zufri da akai wata min thawbihi daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duka dai malamai sun tattauna akan shin wai shi maniyi najasa ne ko ba najasa bane. Al-Imam Shawkani yace at-ta'abbudu bil izalati ghuslan aw mashan aw farkan aw hatta aw hattan aw saltan aw hakkan thabitun wala ma'na li kauli shay'in najisan illa annahu ma'murun bi izalati. Yace duka an yi umarni da mutun ya kankare ko ya wanke ko ya mummuke, duka wannan an yi umarni da hakan, sai dai baya nuni akan cewa najasa ne. Abinda yake mashru'i shine a gudda shi, amma abinda yake daidai wurin malamai masu ta hakiki, mani najasa ne, ya halitta a wanke shi da ɗaya daga cikin al'amurra waɗanda suka gabata. Wa ana bisamh radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jariya. Annabi sallallahu alayhi wa sallam yace idan yarinya tayi bawali ana wankewa, wa yurashu min bawlil ghulam, shi kuma yaro idan yayi bawali ana yayyahu ruwa. Abisamh bi fathi sin wa sukunil mim, sunan shi Iyad. Wasu kace a sunan shi alkunye shi, sunan shi baban samku shi, a sunan shi Abu Samh, kamar ka zana madiyarka Ummu Salama, Mamman Salama, sai a ce sunan diyarta ne, a ce a sunanta ne Ummu Salama, an gane? Ko kace ma danka Abu Bakrin baban ƴan mata, sai a tambayka shin ƴan mata ne ɗiyan shi, a ce a sunan shi ne Abu Bakrin. Ina fata an gane. To shine Abu Samh sunan shi ne baban sam, wasu kace sunan shi Iyad. Ya kasance yana hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdul Barr yace Abu Samh bacewa yayi, an rasa inda ya mutu, yana daga cikin sahabban da aka rasa inda suka mutu, Allah ya kara yarda gare shi. Abu Samh Allah ya kara masa yarda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare sa, yace yughsalu min bawlil jariya, ana wankewa ne daga bawalin yarinya karama. Idan karamar yarinya ta yi ma bawali, to ana wanke tufafin ne. Wa yurashu, ana yayyahu ruwa ne a ga bawalin yaro karami. To wannan hadisin kamar idan mutum ya fahimce shi ba daidai ba, sai ya aza ana nuhin bawalin yaro karami ba najasa bane. To mai yawancin malamai sun tafi akan najasa ne, sai dai shari'ar musulunci ta yi rangwame akan ta yi rangwame akan tsalkinsa ko kuma a wurin wanke shi, ba dan komai saboda ababe kamar haka. Wasu malamai suka ce saboda ana yawan dokar yaro, kuma yaro yana yawan ikhtilati da maza, yaro karami jariri yana yawan cuɗanyuwa da maza fiye da mata, to dan a sauƙaƙa ma mutum sai aka ce a yayyahu ruwa lokacin da yayi ma bawali. Amma al-Imam an-Nawawi a cikin al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj yace abinda ake nuhi gudanar bawalin yaro bai kai ba na diyamace, sabanin abinda wasu malamai suka tafi akai, suka ce a fitra ce ta halittar diyamace da ɗan namiji tun suna jarirai ba guda ba. Wannan kuma shine abinda Imam al-Haramain da sauran malamai masu tahqiqi suka tafi akai. Wasu malamai suna ganin cewa yaro karami bawalin shi bai da wani sanadari wanda ke sawa a tsaya a wanki, ita kuma mace suka ce yana da wani maski kamar da wani likitanci ya tabbata, wallahu a'lam. Wani likita na tambaye shi akan wannan bayanin, yace eh haka ne, yana da wani daski, yana da wani maski, wallahu a'lam. Wannan magana ire-iren su duka mutum kafin ya iya tabbatar da su sai idan ya yi dogon bincike, amma al-Imam al-Bassam ya tabbatar da wannan maganar a cikin sharhin Umdatul Ahkam. Wani Asma binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma, annabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu thawba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin sha'anin jinin haila da yake samun tufafin mace. Asma'u sunanta Asma'u Ummu Abdullah ibn Zubair, mamar Abdullahi dan Zubair, yar uwa ga Aisha, ta girmi Aisha, ta musulunta a Makka da dadewa, ta yi hijira zuwa garin Madina, ta mutu a Makka bayan an kashe danta Ibn Zubair. da ƴan watanni bayan an kashe shi da ƴan watanni Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 73 hijira daga Makka zuwa Madina tana da shekara 100 kusan shekara 100 tayi a duniya amma babu haure guda da ya fadi nata kuma hankalinta bai canza ba shekara 100 kaga wannan ai ba karaman ni'ima ce ba wani in ya shekara 100 ai sai hauka cewa zaka ga yana tutu da kwance hitsari da kwance amma ga ta shekara 100 ba hankalinta bai canza ba wannan Asma'u binti Abi Bakrin ƴar uwa ce ga Aisha Allah ya ƙara mata yarda ita ce mama Abdullahi ibn Zubair wanda aka samu takon saka tsakanin shi da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi lokacin da Hajjaj ya kashe shi sai ya tsire shi yace bazai sabko da gawar shi ba sai uwar shi tazo tana kuka tana tawassuli da yake zaru ma ce Allah ya ƙara yarda gare ta tazo ta nuna bajinta ta nuna zarunta gaban Hajjaj ibn Yusuf karshe da ya ga babu makewaya bai abinda ya nema bai samu ba dole yasa aka sabko da gawar danta to bayan ƴan watanni da mutuwar danta ita ma ta hadu da shi Allah ya hada su da mu gaba daya a cikin aljanna firdausi tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahuttuhu idan mace ta ga jinin haila ga tufafinta ta gudda shi summa taqrusuhu bil ma'i sai ta mummuke shi da ruwa summa tanbahu sai ta yarbe wannan ruwan ta sharce summa tusalli fihi sai ta yi sallah da tufafinta wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qalat khawlatu bi fathin fa sukun khawla ita ce bintu Yasar sahabi ya ce wanda Abu Salama dan Abdurrahman ya yi riwaya gare ta Ibn Abdul Barr yace ina tsoron ita ce Khawlatu bintul Yaman kuma Ibn Hajar ya tafi akan haka wa an Khawla an karbo daga Khawla Allah ya ƙara yarda gare ta qalat tace ya Rasulullah ya annabin Allah fa in lam yadhhab ad-dam injini bai tafi ba na wanke na mummuke amma tufafi na fararan tuwahi ne misali ta wanke jinin haila tana saye da tufafi farare sai jinin yake tafiya ko alamun yake tafiya to ya za ta yi qala sai annabi yace yakfikil ma'u ruwa sun ishe ki wala yadurruki atharuhu alamun wa'annan jinin kada ya cutar da ki kawai kada ki damu da shi wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi da hadisi da dangane mai rauni hadisi ne da'ifi al-Imam at-Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne da'ifi saboda a cikin shi akwai wani marawaici wanda malamai suka tattauna akan raunin sa wallahu a'lam babul wudu'i babin da zai karantar da mu alwala al-wudu'u ya'ti bid-dhamm wa bil-fathi yana zuwa da dhamma kuma yana zuwa da fatha al-wudu shi kuma al-wudu'u ma'uhu in aka ce al-wudu'u bi fathi al-waw sune ruwan da za a yi alwala da shi al-wudu'u shi kuma fi'ilin ne alwallace al-fi'lu bi dhammi wa bil fathi ma'uhu ruwan da za a yi alwala da shi malamai sun yi sabani shin ita alwala an farlanta ta ne a garin Makka ko a garin Madina amma mu haƙiƙai malamai masu bincike sun tabbatar da cewa farlancin alwala ya tabbata ne a garin Madina domin babu wani nassi da yake kore wannan alwala ta zo da falala da yawa a hadisai da yawa kamar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tawadda al-abdu al-muslimu aw al-mu'minu idan bawa musulmi ko mai mu'mini yayi alwala faghasala wajhahu ya wanke huskar shi kharajat min wajhihi kullu khati'a duk zunubin da yaje fita daga huskar shi inda ka wanke huskar ka zakkau nazara ilayha bi'aynayhi wanda ya dubi da idanunsa ma'al ma'i aw ma akhir qatrat qatr al-ma'i tare da ruwa ko tare da karshen digon ruwan fa idza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a haka in ya wanke hannayensa duk zunubin da ya aikata zai fita ga hannunsa batashataha yaduhu wanda hannunsa yadahu hannayensa suka damka ma'al ma'i tare da ruwan za su fita aw ma akhir qatr al-ma'i ko tare da karshen digon ruwan hatta yakhruju naqiyan yakhruju naqiyan min adh-dhunubi sai ya fita yana mai tsalki daga zanubai wannan hadisi al-imamu malik ya fitar da shi a cikin muwatta min hadisi abdullahi as-sannabihi ko kuma bi dhammi as-sad as-sunnabihi kamar yadda wasu malamai suka karanta haka wannan yana nuna muna falala ta alwala a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al-abdu al-mu'min idan bawa mu'mini yayi alwala fatamadmada yakurkure baki kharajat al-khataya min fihi zunubai za su fitowa daga bakinsa wa idza istanstara in yahaci hancinsa kharajat al-khataya min anfihi zunubai za su fito daga hancinsa fa idza ghasala wajhahu iya wanke huskarsa kharajat al-khataya min wajhihi zunubai za su fito daga huskarsa hatta takhruj hasa ta fito min tahti asfari aynihi karkashin kogon idanuwansa فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه إن يوانك حنا ينسى زنوبه زاسو فتو دغ حنا ينسى حتى تخرج من تحت أظفار يديه سيتاهتو تاك أركشن أكاهي إن يازنسى فإذا مسح رأسه شيما إن يشافي كنسى زنوبه زاسو فتو حكا كما يدى النبي صلى الله عليه وسلم يبينا وأنهم كما يرى أن تكون خصوصية وأن الأمة تاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثي نفرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي النبي صلى الله عليه وسلم يتبا دن إنس أن انتاق الأمة تابا لأمرتهم بالسواك دانا أمرتيس دين أسواك مع كل وضوء أقوة الولاء تارد قوة الولاء إنس سيسن أسواك wannan kuma hadisin yana bayyana muna tsananin tausayin shugaba ga al'ummar shi annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne kuma ana son shugaba ya zama mai tausayi mai jin kai mai jin radadi irin yadda al'ummar shi ke radadi lokacin da shugaba ya aza wani abu ga al'umma to ya aza kanshi a manzilar su da shi ne akai ma wannan abu ya zai shi ya ji a ran shi haka ake son shugabanci kada shugaba ya zama ko dan ba ruwana wanda bai damu da yadda al'ummar shi take jin radadi ba ana son shugaba mai tafakkudin halin mutanen shi ya dinga bibiya domin wannan yana kara musu son shi su ji suna son shugaba amma lokacin da shugaba ya zama bai da tausayi yana tsanantawa yana cilasta musu abun da yafi karhin su sai soyayyar da suke masa ta fita daga cikin rayukan su ana son shugaba mai tausayi mai adalci mai dinga bibiyar halaye ya dinga mis ajur updating ya dinga update yana bincika yana tahdith na al'amuran ra'iyar shi menene ake cikin da damuwa yayi kokari ya yaufare musu wasu ababe wanda za su yi kokari su fita daga cikin radin da suke ciki amma shugaban da baya da tausayi al'umma duk da suka so shi kaga dan lokaci sun fita daga bayan shi Allah ya kare mu to kaga annabi yana cewa laula an ashqa ala ummati ba dan in tsananta ba ga al'ummata ku diba ku ga jama'a aswaki ne annabi yake son ya nuna muna a halaccin shi ya nuna muna aswaki yana da muhimmanci tare da yan aswaki idan kai shi fa'idar shi tana dawowa gawa tana dawowa gare ka dai idan ka kurkure bakinka baya da wari zaka ji dadin zama cikin abokanka ba kana magana kana rohe baki ba annabi ya ce ba dan in tsananta ba ga al'ummata da na umurce su da su yi aswaki a kowace sallah to ana son shugaba ya dinga lura da abu sagiran ne au kabiran dan karami ne ko babba ya lura ya ga me yafi cancanta ya aikata ga al'ummar shi ina fata an fahimci wannan da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa shugabannin mu su ci gaba da tausayin mu amin shugabannin mu su dinga dibin lamarin da muke ciki da halin da muke ciki su dinga sauraron kukan talakawan su amin Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda ya fito a wata rana yana rangadi sai isko ta tsohuwa tana jin yunwa da ita da diyanta tana Allahumma alayka bi Umar Allah ga ka ga Umar Allah mun hada ka da Umar bimana Umar ya bar mu da yunwa yana shugaban mu sai ya ce mata tsohuwa me Umar ya miki tace ah baka ga ya bar mu da yunwa ba ce ai bai san da ku yace bai san da ya zama shugaban mu ba san Umar bane Umar dan Khattab ya firgita yaje a daula a mangaza taska ta musulmai ya dauko abinci
ya dauko mu wannan tsohuwa abinci yazo ya hura wuta bawan shi yace bari in kama ma yace ka kama mi idan za a kai ni wuta kai zaka kama ni ya dauko abu bisa ban shi yazo ya hura wuta yayi mata markadan wannan abincin ya dafa mata yazo ya bata abincin da ita da diyanta tace inda ma kai ne ai shugaban mu ba Umar ba yace to gobe idan ki wayi gari ki zo majalisin shugaban musulmai Umar zan hada ki da shi gobe da tayi tana zuwa ta hada ido bi da Umar sai ta hoshe da kuka daga ashe shine wannan mutun da dare ita kuka Umar kuka yana roƙon gafara ta tana roƙon gafarar shi wannan shine shugaba ga Umar ibn Abdul Aziz yana cewa yana tsorarrar da za a zo ranar lahira jaki yayi tuntube a lokacin shi jaki ya kai shi wurin Allah ya ce lokacin Umar ibn Abdul Aziz bai yi muna hanyoyi bai yi muna kwalta ba gashi har muna tuntube kwalta jaki to ina ganin mu yanzu ba jakai za su kai kara mutanen ne za su kai kara halin da ake ciki Allah ya dace da mu jama'a da aka shugaba mai tausayi ana son shi kuma mutane ba za su taba mance shugaba wanda ya nuna jin kai da tausayi ga al'ummar shi ya nuna yana damuwa da damuwar su Allah ya dace da mu to ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba dan tsoran in tsananta ko in kuntata mu al'ummata ba wai yin aswakin shine annabi yake tsoran ya zan kuntatawa domin lizimta shi kullun wani zai ganin cewa an tawaye shi wa an humran maula usman an karbo daga humran bi dammin fa sukun humran maula usman bin affan maulani ga usman dan affan humran idan aban yana daga cikin mutanen da suka yi rayuwa kuma siqa ne yana cikin tabaka ta biyu ya rasu shekara ta 75 hijira daga makka zuwa madina shi kuma Uthman ibn Affan sananne ne khalifa ne na uku daga cikin khalifofi shiryayyu Uthman ibn Affan ya musulunta da dadewa ya auri diyan annabi guda biyu ya auri Ruqayya bayan tayi wafati ya auri Ummu Kulthum sai aka zana mai suna Zunnuraini ma'abuta haske mai haske guda biyu an kashe shi yana karatun Alqur'ani a ranar Juma'a 18 ga watan Zulhijja shekara ta 35 'yan tawaye suka zo suka mai tawaye yana karatun Alqur'ani aka ce daidai yana karanta fa sayakfikahumullah jinin shi ya zuba abu bisa kan wannan ayar Allah ya isan ma daidai bisa kan wannan ayar fa sayakfikahumullah da sannu Allah zai isan ma shi ma ya kamata ko yaushe da talakka da shugaba ko wani ya dinga kallon cewa akwai Allah akwai ranar da za a tsayu gaban Allah ranar da za a yi hisabi idan kana jin cewa a yanzu kana da sandan mulki kana iya buga sarautarka kai yadda kake so ga talakkawanka to ga sa akwai ranar da wannan mulki zai tafe shi akwai ranar da mulkin zai kare ko ya kare da rayuwarka ko ya kare da lokaci ko ba haka ba domin wata ran za a kai inda baka iya mulkin sai zam tarihi haka zaka ga ana cewa ga tsohon shugaban kasa ga tsohon prime minister ga tsohon minister ga tsohon mayor ga tsohon konseye ya tsuwa sai kaga wani iya rashin sa'a da tsuwa sai zo da gardama saboda an ci amanar talaka an ci amanar al'umma an sassauci kuɗi ana dibin cewa za a yi wa al'umma aiki an sace kuɗi kuɗin kasa to wannan kudaden kuma sai su zamba albarka ba ga al'umma dala ta mutun in kaci dala talaka in ka zo gaban Allah akwai matsala wani tun nan duniya ma zaka ga akwai damuwa Allah ya dace da mu anna Usman ibn Affan da'a bi wudu'in Usman ibn Affan ya ce aka mai abun alwala shine wudu'in mun ga yi wannan a can baya alwudu'u shine alma'u yace aka mai abun alwala faghsala kaffaihi ya wanke tafin hannuwan salasa marratin so uku summa tamadmada ya kurkure baki wastanshaka ya shaka hanci wastanthara ya yace summa ghsala wajhahu salasa marrat ya wanke huskasa so uku summa ghsala yadahu al-yumna ya wanke hannunsa na dama ila al-mirfiqi zuwa guiwa zuwa mirafiqai ثلاث مرات سو اوكو ثم اليسرى مثل ذلك سينا هون شي ما ايرن هكا ثم مسح براسه يشافي كنسا ثم غسل رجله اليسرى يمنى يوانك قهوش تداما الى الكعبين زوا اجيساه ثلاث مرات سو اوكو ثم اليسرى مثل ذلك سيتهاقو اتما ايرن هكا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا itinaga annabin tsira sallallahu alaihi wa sallama yayi irin wannan alwalatawa Allah ya kare yarda ga Usman dan Affan to ina ganin sai mu tsaya nan abinda muka faɗa dai dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi